Council na Maria Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim muka sake dawowa a cikin wannan shiri na daren yau Talata 27 ga watan Yuli shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Jamhuriyar Niger wasu masu zanga-zangar goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki sun yi kata-kata da ofishin jam'iyyar PNDS mai mulki a yau Alhamis tare da kwatar ganima da farfasa gilasai da kona gwamman motoci. Haka zalika a jihar Tawa da ke Jamhuriyar ta Niger jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bayan juyin mulkin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi a jiya Laraba. Sai kuma 'yan Niger mazauna ƙasar Kamaru da su masu ke bayyana ra'ayinsu dangane da juyin mulki na ranar Laraba. Shi kuwa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a matsayinsa na shugaban kungiyar ECOWAS aiki waye da tawagar wato warware bakin zaren a kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da sojojin kasar suka yi karkashin jagorancin shugaban kasar Benin Mr. Patrice Pallon. Waɗannan da ma sauran rahotanni nan tafi a cikin shirin, amma duk da farko sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniyan tare da Sarfila Hashim.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugabannin sojojin Niger sun bayyana goyen bayan su ga hanbar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum inda suka bujirewa kiraye-kirayen da ake yi daga ketare na mutunta doka da tsarin demokradiyyar kasar. A yau Alhamis ba a san inda shugaba Bazoum yake ba, kwana guda bayan da wasu kungun sojoji masu gadin fada shugaban kasar suka tsare shi a fada shugaban kasar. Daga bisani kuma suka sanar da hanbar da shi ta gidan talabijin na kasar. Dandanar a wata sanarwa ta fitar a shafukan sada zumunta ta ce ta yanke shawarar marawa juyin mulkin ne domin hana mummuna arangama da ka iya haifar da zubar da jini a Niger. Titunan babban birnin Yamai sun kasance cikin kwanciyar hankali. Sashen Faransanci na muryar Amurka ya bayar da rahoton cewa wasu masu zanga-zanga sun hallara a yau Alhamis domin nuna goyon baya ga sabuwar gwamnatin mulkin soja tare da daga tutocin kasashen Niger da na Rasha. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya shaida shugabanni da jami'ai daga kasashen Afirka yau Alhamis cewa Moscow za ta samar da hatsi na sayarwa ko kyauta ga kasashe masu bukata domin kaucewa rashin tabbas a samar da abinci a duniya sakamakon kin amincewa da kasar Rasha na amincewa ta wucewa wato na amincewa da wucewa ta hanyar fitar da hatsin daga Ukraine ke fitarwa zuwa tekun Bahar Aswad. Putin wanda ke magana a wajen bude taron kwanaki biyu na Rasha da Afirka a birnin St. Petersburg ya ce kasarsa za ta ci gaba da tallafawa kasashe da yankuna mabukata musamman ma wajen isar da kayayyakin jin kai, in ji Putin. Amma a Washington fadar White House ta ja baya akan ikirarin Putin na ikirarin warware matsalar abinci da ta shafi kasashe da suka fama talauci a duniya. Dabban mabiya mazhabar Shi'a ne aka ba da damar gudanar da mazhabar addini a wannan wata na Muharram a babban birnin Kashmir da ke karkashin ikon India a karo na karan farko tun bayan barkewar rikicin kin jinin India a yankin da ake takaddama a kai sama da shekaru 30 da suka gabata. Muharram na daga cikin watanni mafi alfarma ga musulmi 'yan Shi'a, kuma shi ne shahadar jikan manzon Allah Muhammad da sahabbansa 72 a yakin Kabbala a karni na 7. Hukumomi sun ce dage haramcin na zuwa ne daidai lokacin da al'amuran tsaro suka inganta a shekarun baya-bayan nan. Duk da haka sun sanya wasu sharuɗa ciki har da cewa kada mahalarta su yi amfani da abin da hukumomi ke da akari da take-take na adawa da ƙasa ko farfaganda ko kuma rashin mutunta wata alama ta ƙasa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiyar Falastina sun ce wani harbi da sojojin Isra'ila suka yi ya kashe wani yaro Falastini mai shekaru 14 a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. mutuwar ta zo ne sa'o'i kadan kafin wani dan adawa mai ra'ayin rikaun Isra'ila ya zarci masallacin Qudus mai tsarki wanda ya kasance wurin tashin hankali tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa. Ziyarar ta Itamar Ben-Gur ta kai haraba tsawon da ake takaddama akai a yau a Ramis ta zo ne daidai lokacin da aka kwashe shekara 1 da rabi ana gubza fada tsakanin Isra'ila da Falastinawa kuma babu alamun raguwa. Hakan da ya janyo tofin alatsini daga Falastina waɗanda ke kallon irin waɗannan zirce-zircen a matsayin tsokana da ma sauran ƙasashen musulmi. A al'amarin da ya fara a yammacin kogin Jordan, sojojin Isra'ila sun ce Falastina sun yi ta jefa duwatsu da maimaikan sojojin da suka yi lugudan wuta ta sama. Jami'an soji sun ce suna duba lamarin. Daga ƙarshe gobarar daji ta isa wajen birnin Aden a yau Alhamis yayin da guguwar iska mai ƙarfi ta haifar da tashin hankali a kewayen ƙasar Girka. Lamarin da ya kaci kaskas wato ga zirga-zirgar manyan tituna jiragen ƙasa. Gobarar ta barke a sassan ƙasar a lokacin da ake ci gaba fama da zafi a tekun Mediterania cikin makonni biyu. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da mutukan jirgi biyu masu kashe gobara. Tare da haddasa wani gagarumin aikin kwashe masu yawon bude ido a ƙarshen mako a tsibirin Rhodes. Jiragen sama masu saukar ungulu da ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi taho magama da sanyin safiyar Alhamis sakamakon wata gobara tashi a garin Kipisia da ke arewacin Aden inda nan take aka kashe ta. Kusa tsakiyar birnin Bolos wata gobarar daji ta ƙone ta wasu ɓangarori biyu lamarin da ya tilasta wani ɓangare na babbar hanyar Girka rufewa na tsawon sa'o'i da dama yayin da jiragen ƙasa na ƙasa da ke wucewa a yankin suka fuskanci jinkiri. Jami'an kashe gobara kuma sun yi arangama da wata wuta a Rhodes na kwanaki goma a jere yayin da aka samu labarin tashin gobara a tsibirin Ibiya.
Tarfi lahashin aka saurara da labarin duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanni da zai kai mu jamhuriyar Niger. Inda da farko za ku ji yadda wasu masu zanga-zangar goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki suka yi kace-kace da ofishin jam'iyyar PNDS mai mulki a yau Alhamis. Tare da kwasar ganima da farfasa gilasai da kona gwamman motoci. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Mani Barma ya yi kuma na da karin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji.
Daruruwan mazauna birnin Yamai ne suka taru a dandalin Place de la Concertation a wannan Alhamis inda suka gudanar da gangamin goyon bayan sojojin kwamitin CNSP waɗanda suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum. Suna masu nuna farin ciki da wannan juyin mulki kamar yadda ɗaya daga cikin su Gamace Muhammadu ya bayyana.
Suna galla zamuna azaba suna soce muna cikin kasa Allah ya kara ranar da mai ko sun ci ya kare ne mun zo mu gode ma Allah kuma mu gode mu da musu muna bayan su.
Masu zanga-zangar sun fantsama titunan birnin Yamai inda a ƙarshe suka nufi ofishin jam'iyyar PNDS tarayya a daidai lokacin da wasu kusoshin jam'iyyar ke gudanar da taro. Isar su ke da wuya suka afka cikin ofishin jam'iyyar da ke unguwar Sabarkan inda suka kwashi ganima kafin su cinna wuta yayin da wasu daga cikin su suka farfasa gilasai tare da kona motocin da aka kisa cewa sun kai 30.
Sunana Abdulrahman, na gode ba Allah da ya sa mun gani ranan da yau. An kwari France gidan tantan shi Mali ya koma ya zo gidan mamman shi Niger. Kuma an kwari shi gidan
masu sharhi akan al'amuran yau da kullun na cewa har yanzu da sauran hazo a halin da aka shiga a kasar Tanisher duk da cewa soja sun tabbatar da kifar da gwamnati. Abdurrahman Alkasim na da irin wannan ra'ayi a bisa la'akari da yadda aka shiga gogayyar sanarwoyi a tsakanin bangarorin biyu.
Ni ina ga abubuwan guda biyu. Na daya lokacin da ake dauka sanar wanda shi ministan harkokin waje wanda shine shugaban gwamnati ta farko Lai Malam Hassan Masaudu na cewa suna nan daren da kam kuma wani abu ne wanda za a kawo bayan shi nan ba dan lokaci ba. Wata magana ce wadda ta kawo ni rudani cikin tahiyya kuma sanarwa wadda ofishin harsan hassoshin ruji na kasa yi na cewa ba su yarda da duk wani hari da ake iya kai masu wanda suka yi garkuwa da shi shugaban kasa saboda ka a kawo wani rudani kamar sun yi biyayya ga sanarwar da wa'annan sojoji suka yi jiya wannan abin shi ma ya kawo rudani kenan da duka ana iya ce har yanzu ana cikin hali na mai abu ya rantse mara abu ya rantse
zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a bayyana sunan wanda zai shugabanci kwamitin CNSP na sojojin da suka kifarra gwamnati ba haka kuma ba wani bayani dangane da abin da ke tafe da tawagar kungiyar ECOWAS a nan birnin Yamai Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto yanzu kuma sai jihar Tawa duk dai a jamhuriyar ta Niger inda jama'a ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan jiya mulkin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasar suka yi a ranar Laraba wakilin mu Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani
Biyo bayan sanarwar da askaran jamhuriyar Niger suka kifar da mulkin Bazu Muhammad suka hiddo a cikin daren jiya a karkashin lemar Majalisin Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie a Faransanci Majalisin Koli na kasa kuma na soja don kariyar mutuncin kasa a Hausa kenan na leka iyakar birnin Kwanni da Ilele Local Government ta Nigeria inda na iske jami'an tsaro sun ja daga kuma sun kange wannan iyakar kamar yadda majalisar ta Koli dake ke da madafai iko wannan kasar ta bada sanarwa a Salamainin daren jiya wannan yasa ɗan kasar a wannan iyakar sun nuna alhinin su game da hambare Bazu Muhammad da rushe hukumomin kasa tare da soke jami'an siyasa
sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin da same mu kasar Niger abu ne na kalubale dan gaskiya duk wani ɗan kasa mai kishin kasar Niger bai cikin jin dadi in kaga mutun na to mashina hado wa shina murna to ni tabbatar ma da cewa wannan bai kishin kasar Niger
dadi mai mulku kawa zuwa kawa wanga juyin mulki da an kai ba mu ji dadi ba amma dai Allah ya sauka Allah ya zaba mana abin da ya zama alheri Allah ya zaba mana mafita kuma shi da ya dauka yanzu shi dibi tausan Allah shi dibi tausan mu shi wa Allah shi wa mu aiki shi dibi tausan talakawa yayi yaki don su to kuma shi aiki don su
ba a taru dai an ka zama daya ba domin wannan jahar ta Tawa ita ce cibiyar siyasa mai yawa jam'iyyar hambar ran shugaban kasar ruwan kulku a kowane zabe tun daga na kansiloli zuwa na shugaban kasa wadansu ƴan kasar sun yi na'am da wannan juyin mulki kamar yanda wadansu daga cikin su suka bayyana mini
a mun yi na'am da shi mu mutanen kasar mun yi na'am da yawan ga juyin mulki kun san siyasa siyasa ta shahi talaka zabe talaka dan uwa dai an ka zabe su yau sama da shekara 13 su azzarta kansu hiyawa da baka sani ba yanzu ga buhun masara kai sama da jikka 45 la haula wala wata illa billah kinan Allah ya amshi addu'ar talakawa Allah ya jaye mana su muna sa warran sauki shi to da wadanga saboda ni saboda duk dan Niger na fatan sauki da wadanga mutanen saboda ni bai dacewa a ce ku rika talakawa ƴan uwanku su rika su zabe ku ku koma kuna duk abinda an ka samu ku azurta kanku bar kasa da yanwa bar kasa ku bar kasa da rashin tsaro
inda alheri Allah shi tabbatar shi duk wanda adda alheri Allah zanna sai lahiya kuma muna tare da su Allah dai shi tabbatar da alheri
duk dai ɗan kasar abinda suke jira yanzu haka shine na sani ina aka kwana game da maganar tsohon shugaban rundunar da ke bayo fadar shugaban kasar hambararre kariya da ma ko wane ne zai jara gamar mulkin kasar a halin yanzu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla an gaida na birnin Kwanni Haruna Mamman Bako Suma dai ɗan Niger din mazauna kamar ruba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayinsu dangane da jiyin mulki na ranar Laraba. Ga Muhammad Rabiu da ƙarin bayani.
Sojoji masu jiran shugaban ƙasa sun karɓi mulki a yammacin Laraba a Yamai, babban birnin Niger. An tilastawa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum sauka daga ƙaragar mulki. Wani al'amari da ƴan Niger dake Adamawa kan Maru ba su yaba ba. Malam Awali Abarshi ya ƙara da cewa
lalle ne kamar ra'ayina a cikin wannan sha'anin kudeta ban goyon bayan kudeta na da saboda gaskiya abin da addede sha'anin demokratiya ne. Amma sun ga akwai abin da shi gwamnati yake yi wanda bai dace da nufin su ba to sai a tsaya ai bincike a gani, amma kudeta nan yana jawo mana tashin hankali kuma yana maida kasa baya. To saboda haka soja nan yancin yan goyen bayan Faransa ne, bamu yarda da su ba, bamu yarda ba, bamu so kuna son zaman lafiya, ku yi zaman lafiya ai demokrasi.
Mun yanke shawarar kawo ƙarshen mulki da kuka sani, inji Kanal Manjo Ahmadu Abdurrahman tare da wasu sojoji tara sanye da kakin kamfe. Hakan ya biyo bayan tabarbarewan sha'anin tsaro da rashin gudanar da harkokin tattalin arziki da zamantakewa. Malam Sunusi gani yake yi cewa waɗannan sun zo ne domin yin ta kansu.
Haka wannan matsalolin din mu dai ga namu ra'ayi, ga namu gudunmuwa. A zaman mu na ƴan Niger dangance da cewa mu ƴan Niger ne cikakki. Abinda muke fata gare shi goyon baya, a ba gwamnati mu goyon baya 100%. Alhamdulillah a wannan zamani dai, a wannan zamani ba wani zamani dai, ba wai nan Afirka ba, ko ƙasashen waje ana alfahari da gwamnatin Niger. Ballantana nan Afirka. To mu yanzu ba mu da wani magana, ba mu da wani tacce tacce a ciki, illa batun juyin mulki ba mu ciki, ba mu ciki. Mu ci gaban ƙasar mu muke so.
Niger ta sake fuskantar boren sojoji, abinda ya maimaita tarihi, domin tun bayan kawo ƙarshen mulkin turawan mulkin mallaka na ƙasar Faransa a shekarar 1960, ƙasar nan ta fuskanci tashe-tashen hankula da dama, wanda suka hada da juyin mulki guda hudu har zuwa juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuni a birnin Yamai. Magoya bayan Bazoum sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar adawa da juyin mulkin. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
To madalla, a gaida Muhammadu Rabiu Damba da wannan rahoto. Yanzu kuma sai Najeriya, inda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a matsayin shi na shugaban kungiyar ECOWAS ya aike da tawagar warware bakin zaren juyin mulkin da sojojin Niger din suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum karkashin jagorancin shugaban kasar Benin Mr. Patrice Talon. A hira da wakilinmu Umar Faruk Musa a Abuja, ambasada Adamu Daura mai sharhi akan lamuran diplomasiya ya yi tsokaci akan wannan yunkuri na shiga tsakani.
Wannan tawaga kamar yadda muka gani ya tura ne a matsayinsa na shugaban kungiya ta haɗin kan Afirka ta Yamma, ya tura shugaban kasar Benin wanda ya jagoranci wannan tawaga. To wannan sai mu ce wani abu ne na al'ada da aka saba, domin in ka lura cikin shekara biyu nan kusan ƙasashe guda uku ne irin wannan abin ya faru. Ya faru a Mali, ya faru a Burkina, ya kuma faru a Guinea Conakry. To ana sa ran cewa zai yi tasiri a mu haɗiɗeta. To amma kuma in ka kula bayan sun je ɗin, kaga cikin dare ga abin da ya faru. A lokacin da suka je babu tabbacin ma me ake ciki, amma bayan sha biyun dare sai labari ya zo cewa gashi sojojin da kansu sun fito, kowa ya gansu sun yi bayani, sun ce sun karɓi gwamnati. To saboda haka dole sai ya dawo ya sake samun shugaba Bola Tinubu, to aga kuma wani mataki za a sake dauka.
Kai a ganinka wani sabon mataki za a dauka bayan tura wannan tawaga, tunda tawagar tana can, ai watakila ba za ta dawo ba sai ta wani yunkurin haduwa da waɗanda suka hamfara da gwamnatin, ko kuwa?
To ya kamata a ce ta yi hakan, amma wato ni a gani na tawagar ba ta yi nauyi kwarai da gaske ba, domin abu irin wannan ya faru a ƙasa kamar Niger. Niger dai ba ta da ƙasa da take da dangantaka da ita duk duniya da ya wuce Najeriya, ko Faransa ba ta kai Najeriya daraja a idon Niger ba. Ya kamata a ce wannan tawagar in ana so ta yi nauyi sosai daraja, ni a gani na ya kamata a ce akwai manya daga Najeriya, musamman muna da tsofaffin shugabannin ƙasa waɗanda tsofaffin sojoji ne, shugabannin ƙasa ne na demokradiyya, ko kuma ince wanda suka taimakawa demokradiyya. Kaga akwai shugaba Obasanjo yana nan da ransa, akwai shugaba Abdulsalam yana nan da ransa, kuma akwai shugaba Muhammadu Buhari wanda kaga shi kwanan nan ma ya kama mu. To waɗannan suna da daraja, za su yi tasiri kwarai da gaske a Niger, kuma su akan kansu tsofaffin sojoji ne.
Ambasada Adamu Daura kenan a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani ɗan jarida mai zaman kansa, wato Yusuf Mamman a jamhuriyar Niger, domin in ji ko wannan tawaga ta Najeriya ta isa kasar Niger ko kuwa wani hali ake ciki dangane da wannan sakon da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tura masu
ana ita za ta yi wani abu ita wannan tawaga wanda Bola Ahmed Tinubu ya aiko tunda kawo yanzu an kasa sanin wane ne jagoran ita wannan gwamnati ta wucin gadi ta soja ba a faɗi sunan sa ba inda an riga an faɗa ne sai a ce to alƙalami ya bushe to amma tunda ba a faɗa ba wata kila in suka zo suna ita janye in an zo da wata barazana mai ƙarfi wanda za ta iya sa sojojin su janye amma akasari ba a cika samun haka ba soja har su fito su ce sun juyin mulki kuma a ce daga baya sun daina ko sun janye amma tunda an kasa faɗi alamar cewa har yanzu kawunan sojojin a rarrabe yake akwai waɗanda ba su ba da goyon baya ba ga abin watakila za a yi wannan tawaga za ta iya ta shawo kan matsalar a ce an dawo da shi ba zan kan gwamnatinsa
har yanzu dai ana ci gaba da zaman ɗarɗar a jamhuriyar Nijar ɗin inda aka ce an fara ƙone-ƙone da kuma doke-doke na waɗansu al'umma da ake zargi waɗansu matasa suka yi wanda ya dagula ƙoƙarin da ƙungiyar ECOWAS take yi ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu domin a kawo zaman lafiya da kuma ƙarshen wannan yunƙurin na juyin gwamnati da aka yi a jamhuriyar Nijar. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla an gaida Umar Faruk Musa. Masu haro kuna sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna lafiya.
Wasanni a takaice.
Mun sauraron dukkan da kake zuwa shirin labaran wasanni da ke zuwa muku tsaye cikin ofishin rediyo da adadin wannan lokaci. Shirin labaran wasanni na yau zan yi bitar wasannin kwallon kafa na mata na duniya tun daga ranar bude gasar har zuwa yau Alhamis da ke gudana a kasashen Australia da kuma New Zealand. Idan akwai sauran lokaci zan tabo wasu labaran. A ranar farko wato 20 ga watan nan na Yuli an fafata ne tsakanin kasar New Zealand da Norway. Aka tashi New Zealand din ta jefa kwallo guda daya a ragar Norway. Wasan na biyu ya gudana ne a tsakanin Australia da Republic of Ireland. An tashi a wasan kasar Australia din na da ci daya mai ban haushi. A fafata da aka gudanar a ranar 22 ga watan Yuli kasar Nigeria da kuma kasar Canada an tashi can jeres. Yayin da kasar Philippines ta kwashi kashinta a hannun kasar Switzerland da ci 2-1 sai kasar Spain ta ci kasar Costa Rica da ci 3-1. A ranar 22 ga wata, kasar Amurka ta ci kasar Vietnam 3-1. Kasar Zambia ta kwashi kashin ta ne a hannun kasar Japan da ci 5-1. Wasan da aka yi tsakanin kasar Ingila da kasar Haiti, an tashi England ta ci Haiti kwallo daya mai riban haushi. Haka ma dai wanda ya gudana tsakanin Denmark da kasar China, an tashi Denmark din ta yi nasara kan kasar Sin da ci daya mai riban haushi. A ranar 23 babatar da ya gudana tsakanin Sweden da Afrika ta Kudu, an tashi Sweden din ta samu galaba akan Afrika ta Kudu da ci 2-1. Wanda aka yi tsakanin kasar Netherlands da Portugal, an tashi Netherlands din na da ci daya mai ban haushi. Wanda ya gudana tsakanin Faransa da Jamaica, an tashi Changers. Sai wasan da aka fafata a ranar 24 ga wata tsakanin kasar Italia da kasar Argentina, an tashi ne a wasan Italia na da ci daya akan kasar Argentina. Wanda aka yi tsakanin kasar Jamus da Morocco, an tashi Jamus din na da ci 6 a ragar Morocco. Yayin da kasar Brazil ta ci kasar Panama 4-1. Wasan ranar 25 ga wata, kasar Colombia ta ci kasar Korea ta Kudu 2-0. Yayin da kasar New Zealand da kasar Philippines, an tashi Philippines din na da ci 1. Wanda ya gudana tsakanin New Zealand da Norway, an tashi Changers. A yau Alhamis 27 ga watan nan na Yuli, an gudanar da wasanni guda 3. Kasar Amurka da kasar Netherlands sun tashi kunnen doki 1-1. A yayin da kasar Portugal ta ci kasar Vietnam ci 2-1. Kasar Australia, ɗaya daga cikin kasashen da suke daukar dawainiyar gasar, ta fafata da kasar Nigeria, inda kasar Nigeria ta sami galaba akan Australian da ci 3-2. Da wannan ne kuma muna kawo ga ƙarshen labaran wasannin namu na wannan mako. Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madallah an gaida Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Ma sauraro, da haka muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labaru a takaice.
A takaice, shugabannin sojojin Niger sun bayyana goyon bayansu ga hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum, inda suka ba wato bijirewa kiraye-kirayen da aka yi da ƙetare na mutunta doka da tsarin demokaradiyyar ƙasar. A yau Alhamis, ba san inda shugaba Bazoum yake ba, kwana guda bayan da wasu gungun sojoji masu gadin fadar shugaban ƙasar suka tsare shi a fadar shugaban ƙasar, daga bisani kuma suka sanar da hamɓarar da shi ta gidan talabijin na ƙasar. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya shirya shugabanni da jami'ai da ƙasashen Afirka yau Alhamis cewa Moscow za ta samar da hatsi na sayarwa ko kyauta a ƙasashe masu bukata, domin kaucewa rashin tabbas a samar abinci a duniya sakamakon ƙin amincewa ƙasar Rasha na amince wucewa ta hanyar fitar da hatsin da Ukraine ke fitarwa zuwa tekun Bahar Aswad. Putin, wanda ke magana a wajen buɗe taron kwanaki biyu na Rasha da Afirka a birnin St. Petersburg, ya ce ƙasar za ta ci gaba tallafa ƙasashe da yankuna mabukata, musamman wajen isar da kayayyakin jin ƙai, in ji shi. Dubban mabiya mazhabar Shi'a ne aka ba damar gudanar da muzahara addini a wannan watan na Muharram a babban birnin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India, a karan farko tun bayan ɓarkewar rikicin ƙin jinin India a yankin da ake takaddama a kai sama da shekaru 30 da suka gabata. Muharram na ɗaya daga cikin watanni mafi alfarma ga musulmi 'yan Shi'a, kuma shi ne shahadar jikan manzon Allah Muhammad da sahabbansa 72 a yankin Kabbalah ƙarni na 7. Jami'an kiwon lafiyar Falastini sun ce wani harbi da sojojin Isra'ila suka yi ya kashe wani yaro Falastini mai shekaru 14 a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. Mutuwar ta zo ne sa'o'i kaɗan kafin wani ɗan adawa mai ra'ayin riƙau na Isra'ila zargi masallacin Kudus mai tsarki wanda ya kasance wurin tashin hankali tsakanin Isra'ila da Falastinawa.
Masu haro, da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu a yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin Sarfila Hashin da ya karanto labaran duniya. sai Juni Ladis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mana yanzu. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC ke fatan zamu waye gari lafiya. Sai da safan ku.